Trees Production.
Kamar da wasa kaunar ki ta shige ni ban ankare ba sai sanda kin ka bar ni yanzu zan miki kauna da baki taba gani ba aini na shiga kiwa a can sa'in da kin ka bar ni yanzu ban kula mata ke dai na ba zuciya ta ko suna kauna ta in sun ganki su basar sai su ce mani Musa ka kare rike ta da girma su da kansu da sunga yanda kike kauna ta kamar da wasa 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 kamar da wasa 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 kamar da wasa 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 kamar da wasa 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 cikin soyayya babu abun mamaki akwai labari da zana so in baki sanki da dadi kamar zuma alkaki babu kamar ni idan fa na same ki dubi mun yi kama kamar kara aka saga dole ne na fada zuciya ta ban wasika sai baki ya fada da taimakon harshe ya furta sana so ki kula abinda zan ce to ki duba sakon shi ne I love you 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 baby I love you love you love you I love you I love you I love you I love you, I love you. Wallahi kamar da wasa, 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 wasa kamar da wasa, 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 wasa kamar da wasa, 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 wasa kamar da wasa, wasa, wasa. Wasa, wasa.